Exclusionary from KDSRecords.com.
I'm done got a Zeku. Yeah, when you did not go there. You meant that when you ended the Shaka Bandis. Yeah. Now go there, Masuina. Now go there.
Yes, Suna. Bawenik America. Yes, Suna. Kaisa no kaka Masuina. Nizenya bika Masuina. Bakai se halaka
shekaran baya ban iya tafiya zunzuru tun jinjiki rashin lafiya kullun sai dai kuka don na sha wuya cewa nake dama in mutu a duniya don ban iya komai sai dai ihu duniya ma ba aske sai duhu wasu sun ce na riga na daye godiya ga Allah gani nan a raye da lafi show me let me show my appreciation I will praise your name in the nation kaba da nasara aka mun operation teach me your way I will pay attention shi dan yazo in ce masa kai lika in ya dame ni ni in ce masa rirka sunan ubangiji kada zai samu daukaka da ni da gida na zamu ya baika
yesuna ba wani kamar ka yesuna kai saro kaka masuina ni zan yabe ka masuina ba kai sai halaka
mutuwa kan na gani kiri kiri har dauka na ake kaman jariri jira nake akai ni ga kabbari amma ubangiji ya bani victory
yeah, me and you will be not separate
ko da amun ba I will not tolerate dan gata I all celebrate saukin da ka bani I appreciate shi ya kira ni na amsa yesa ya bani salama irin tasa yace dana ka zo fa karka kwafsa ya bani ceto wanda baya sasa
Yesu, Yesu, maceto na kai ne masoyina Shigo, shigo, zuciyana ina sanka mahalcina Yesu na ba wani kamar ka Yesu na kai saro kaka masoyina ni zan yabe ka masoyina ba kai sai halaka
It's your number I'm calling. With your love I'm falling. Yeah, with you I'm balling. Everything about you, no darling. Yeah, everything. Mwah, masuyi ka cancanci. Mwah, yeah, mwah. Eh, masuyi. Mwah.
Yeah, I'm working out like out of my life. Yeah, Mr. Qualities.
Allah is sorry, nigga, baboki, youngster.
I let you go with the kiyawa. Whisper.
Aboki wannan ba zai kara faruwa ba Allah ya tasar da kai kuma har a gaba zai ci gaba da lura da kai da mu ma arewa alien
nagode ubangiji da sauran mutanen da suka yi ta dawainiya domina ina ce muku nagode bari ubangiji Allah ya sa muku albarka ya nagode sosai
mix and master by KDS